Look, kasance wanki mace ka dai iko ne. Suna da matsayi kawai karin ciko ne. Karki manta da karfinki yar uwata. Ke cefa asalin tushin uwar sarauta. Fuka-fukin hankaka kike rise above. Don't let nobody tell you you are not enough. You are queen. I can jim da wutar yaki. Lokacin ya kai in naki ne kice a baki. Sarauniya kaman Queen Amina ta sassau. So nake duk yamacin arewa ta taso. Rashin sani yafi dare duhu kune hasken. She yasa kan mu aure ku sai mun biya sadakin. Eh mana ai kun isa ne. Wanda bai yadda da hakan ba shi ke danna muku yanci. Ragon namiji ke tsoron mace mai ilimi. Rike darajan ki yarinya, you feeling me?
I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. I'm a lady, you're my girl. Let nobody put you down. I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. Ladies, you're my girl. Stand your ground and wear your crown.
Ita ce mace ta farko da ta zama sarauniya cikin zamantakewar maza. Ta fara da yankin Hausawan Afrika zuwa kan iyakoki mafi girma. If you could do it, you can do it too. Greatness is all I see you. Yarinya, I hope you see it too. I see a queen when I look at you. Damn girl, look at you. Sarauniya kaman Queen Amina ta sassau. So nake duk yan matan Afrika su taso. Rashin sani yafi dare duhu kune hasken. Wanda ya san darajan uwarsa dole ya sani. Eh mana ai kun isa ne. Yarinya, karki bar wani ya danna miki yanci. Ragon namiji ke tsoro mace mai zuciya. Rike darajan ki yarinya, kin ji ni ba?
I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. I'm a lady, you're my girl. Let nobody put you down. I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. Ladies, you're my girl. Stand your ground and wear your crown.
Rike darajan ki yarinya, you feeling me?
Saya da karfin gwiwa yarinya. Oh girl, you are warrior. Kaman Queen Amina zaria. Oh, you gotta tell him who you are.
Queen Lily.